Gwamnatin jihar Naija a Najeriya ta kaddamar da saida ton 15,000 na takin zamani a cikin farashin gwamnati na naira 5,500 ga manoman jihar. Gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya kaddamar da saida takin, inda ya gargadi jami'ansa da su guji karkatar da takin zamanin zuwa kasuwar bayan fage, sannan ya kara da cewa:
"In addition, we have cleared over 5,000 hectares of land in various locations in the state under the Accelerated Agricultural Development Scheme to encourage our youth to embrace farming."
Yace haka zalika, mun samar da kadada sama da 5,000 a sassa daban-daban na jihar Niger a karkashin shirinmu na bunkasa aikin gona domin karawa matasanmu kwarin gwiwa akan aikin noman. To, kwamishinan kula da harkokin noma a jihar Niger Alhaji Haruna Dukku ya ce a bana sun yi tsari da zai hana yin cuwa-cuwa akan takin zamanin.
"Kowace trailer za a raka, dan sanda zai raka ta har gindin store da za a je wannan takin. Kuma a can kowace lokacin za a je wannan takin, mun tanadi jami'an tsaro da za su yi gadin wannan taki tun daga farkon saida shi zuwa ƙarshe."
"Akwai committee na musamman da kuka sa da zai wannan aiki, koko dai ku ne ma'aikatan ku daga nan direct za su gudanar da aiki?"
"Yanzu dai mun ma'aikatan mu direct mu ne zamu gudanar da wannan aiki, saboda mu tabbatar da takin nan ya isa ga mutanen da aka tanaje shi, saboda su shi ne manoma. Saboda ka manoman jihar Niger kada su yi fargaba, kada mutum ya ce zai je sai taki don ya aje, muna da taki da zai ishi kowane manomi."
To, ko manoman jihar sun gamsu da wannan tsari? Alhaji Shehu Galadima shine shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar manoma a jihar Niger.
"Mun gamsu, amma sai mun gane a ƙasa, saboda jama'a yadda suke za a wada abu a sashi, kowa ya sani wanda ma aka ba amana abin shi zai ci amanan. To, muna fata mu ma mun ɗauki, za mu ɗauki matakin yadda mu ƙungiyar manoma, inda duk manoman suke suna mana su ko ina za su sa ido da sun ga abare, mun ce su shirar da mu yadda kuma za mu wada ma gwamnati a ɗauki mataki wanda za a tabbatar da ba a sa siyasa a ciki ba, ko kuma ba a sa sauran ciki ba, ko kuma a sa rashin inganci ciki ba, yadda zai zo ya shahi manoma gabaki ɗaya."
"Yawan takin ya kuna ga zai ishi
ba zai isa ba sai an ƙaro."
A ɓangare guda kuma, gwamnatin jihar Niger ta ce ta sau taraktocin noma guda 130 akan kuɗi naira miliyan 2,000 da miliyan 200 domin amfanin manoma a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.